sashen Hausa na muryar Amurka BOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan boahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alfa Radio a Kumasi Ghana. A sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar daga ofishin muryar Amurka a Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan matakan da mutum ukuru a jihar Filato suka dauka. Na murkushe masu fyaɗe bayan sabki wani mai shekaru 54 da ya ci zarafin mata 7. Aboki kuma gwamnati na shirin haɗa kai ne da jama'a don rage cinkoson tituna da kuma ƙarfafa aƙidar tsaftar muhalli. A jamhuriyar Nijar masu motoci na murna don ayyana gyaran hanyar dogon dutse mai muhimmanci ga sufuri. Muna da shirin tubalin tsaro da shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Da farko ga labarun duniya daga Washington DC.
Cikakkun labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Kasar China ta bada rahoton mutuwa ta farko sanadiyar coronavirus a cikin watanni 8 a yayin da ake samun karuwar cutar a yankin arewa maso gabashin kasar a daidai lokacin da tawagar hukumar lafiya ta duniya WHO ta isa Wuhan don gudanar da binciken asalin annobar. Mutuwar wadda aka bada rahoton ta jiya Alhamis ta kara adadin mutanen da suka mutu a kasar zuwa sama da 4,600. Karamin adadi daga kasar da ke ɗaukar tsauraran matakan kiyayewa da kuma bin sawun masu ɗauke da cutar. China ta ɗau matakai na kulle iri daban-daban akan mutane sama da miliyan 20 a biranen Beijing, Habi da sauran yankuna don daƙile yaduwar cutar kafin hutun sabuwar shekara a watan Fabrairu. Samun ƙarancin mace-mace da ke alaƙa da coronavirus a cikin ƙasar China ya haifar da tambayoyi game da tsananin danna bayanai da China ke yi kan barkewar cutar. Tawagar masu binciken sun isa jiya Alhamis bayan kusan shekara guda ana tattaunawa da hukumar WHO da kuma rashin jituwa a diplomasiyance tsakanin China da sauran kasashen da suka buƙaci China da ta amince da hukumar bincike mai zaman kanta. An dakatar da mambobi daga cikin mambobin ƙungiyar 10 a Singapore bayan gwaje-gwaje da aka gudanar kansu suka nuna alamar kwayoyin cutar yayin da ragowar nan take suka shiga killace kansu na kwanaki 14 a Wuhan kafin su fara kaddamar da binciken nasu. An fara gano kwayar cutar coronavirus a Wuhan a ƙarshen shekarar 2019 kuma cikin sauri ta bazu cikin duniya wanda ta yi sanadiyar mutuwar mutane miliyan 2 ta kuma kama fiye da mutane miliyan 92 a cewar jami'ar Johns Hopkins. Jiya Alhamis, zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya bayyana shirin sa na tunkarar annobar coronavirus wanda ya haɗa da bunƙasa yawan allurar rigakafi da kuma taimakawa wajen magance illar tattalin arziki da annobar ta haifar. Shirin zai magance rashin daidaito tsakanin al'ummomi da suka galabaita sanadiyar COVID-19 a cewar wata sanarwa daga kwamitin shirin karɓar mulki na Biden. Shirin na Biden ya haɗa da wani sabon zagaye na biyan kuɗaɗe kai tsaye ga iyalan Amurkawa da kuɗaɗen shirin sake buɗe makarantu da kuma hawa shirin rigakafi a faɗin ƙasar. An bayyana shirin bayar da tallafi ga ƙananan kamfanoni dalla-dalla a shirin, musamman waɗanda mallakar 'yan kasuwan da ba Turawa ba ne. Biden ya ƙudiri aniyar gudanar da allurar rigakafi miliyan 100 a cikin kwanaki 100 na farko bayan ya fara aiki a ranar 20 ga watan Janairu. Kuma ana sa ran shirin nasa zai hada da kuɗaɗe domin faɗaɗa aikin rigakafin. Fararen hula 46 ne aka bada rahoton sun mutu a wani hari da wasu da ake zargin wasu masu tsauraran ra'ayi ne suka kai a wani ƙauye da ke gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, in ji wani babban jami'in lardin a jiya Alhamis. Tun aka tura jami'an tsaron yankin zuwa ƙauyen da ke yankin Oromo don gudanar da bincike, a cewar ministan cikin gida na lardin Adjio Gidi ta waya tarho. Gidi ya ce adadin waɗanda suka mutu zuwa lokacin wannan rahoton ya kai 46. Ya ce ƙungiyar dakarun haɗin gwiwa ta ADF ce ta kai su mame. An yi amana cewa ƙungiyar 'yan tawayen Uganda sun aiwatar da kisan kiyashi a gabashin Congo, inda suka kashe fararen hula sama da 1,000 tun daga farkon shekarar 2019 a cewar alƙaluman Majalisar Ɗinkin Duniya. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tayin Iran na baya-bayan nan ga Afghanistan don yin amfani da mayaƙa 'yan Shi'a da ke samun goyon bayan Iran ɗin wajen yaƙi da masu adawa kafa daular Islam ISIS. Wasu 'yan majalisun Afghanistan da ƙwararru na kallonsa a matsayin wata barazana ga tsaron Afghanistan, wadda sha'anin tsaronta ke da sarkakiya. Tun lokacin da aka fara yakin basasar Siriya a shekarar 2011, rahotanni suka ce Iran ta tura dibin-dibatar mayakan 'yan Shi'a daga sassan gabas ta tsakiya domin yin yaki a madadin gwamnatin shugaba Bashar al-Assad na Siriya. Daga cikin waɗanda Iran ɗin ta ɗauka, haɗa dabban mayakan 'yan Shi'a na Afghanistan waɗanda galibi ke faɗa ƙarƙashin tutar Petumin Brigade, ƙungiyar da Amurka ta ayyana a matsayin ta a ta'addanci. Duk da haka, jami'an Iran yanzu sun ce gwamnatin Afghanistan za ta iya karɓo waɗannan mayaka don amfani da su a yankin Kabul da ake gudanar da yaƙi kan ƙungiyar ta'addancin ISIS a ƙasar. Shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Alhamis cewa yana cikin matuƙar damuwa da halin jin ƙai a Tigray na Habasha. Yana mai lura da yawan 'yan gudun hijirar Eritrea da tuni suke cikin haɗari a can. Filippo Grandi, babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya faɗa cikin wata sanarwa jiya Alhamis cewa yayin da ake rarraba kayan taimako da abinci a wasu sansanonin 'yan gudun hijira da ke yankin, ma'aikatan agaji sun kasa samun damar shiga aƙalla sansanoni biyu tun lokacin da rikicin ya ɓarke watanni biyu da suka gabata.
Labarun duniya aka saurara. Zamu shiga babin rahotanni. Wakiliyarmu a Jos Jihar Plateau ta aiko mana wannan rahoto da ke bayyana yadda al'ummar Bukur suka lashe takobin maganin miyagun mutane masu aikata fasikancin fyaɗe. Matakin ya biyo bayan cafke wani mutum mai shekaru 54 da ya ci zarafin mata 7.
Al'ummar Najas ta Kudu sun yi wannan kuduri ne bayan cafke wani mai suna Abdullahi Baffa ɗan shekaru 54 da ya yi wa wasu ƙananan yara 7 fyaɗe a unguwar Rahol Kanan da aka fi sani da unguwar Doki. Jakadan zaman lafiya kuma shugaban matasan unguwar Doki, Aliyu Hassan El Yakub, ya yi ƙarin haske kan yadda suka kame wanda ake zargin.
To yadda abun ya faru shi ne, akwai ɗaya daga cikin iyaye, sai ta ga yarinyanta da waya a hannunta, sai ta tambaya waye ya baki waya, sai ta ce ta ɗau wannan wayan na ƙawantan. Da aka binciki ƙawan, sai ta ce a wayan ba nata bane, wani ne ya saya mata. Ita uwar sai ta kawo ƙara wurin memba na vigilante, shi kuma bai dauki doka hannun shi ba, sai ya kira ni a matsayina na shugaban matasa. Sai ita wannan mafiya ta kawo ƙara, sai nace to su ƴan banga su je su bincika waye ya bada wannan wayan. Sai aka bincika, ai wani dattijo ne ana kiran shi babba, yakan saya musu waya haka, yana nuna musu fina-finai na batsa da sauransu. Sai aka tara mun yara guda 4, sai nace to yanzu me ya kamata in yi? Ni yanzu ga yara na an tara mun, kuma duka sun bada tabbacin cewa wannan abun da yake yi da su yana lalata da su, ya ba su naira 100 naira 50. Sai nace to bazan ja baki na yi ruba, sannan kuma bazan dauki doka a hannuna ba, me ya kamata ni? Sai nace akwai ita uwar gidan shugaban karamar hukuma na Josard, bari in kira ta in gaya mata abin da yake faruwa. Sai tace to mu dauki wannan magana mu kai shi wurin DPO na P division. Sai na dauki ƴan banga guda daya, na dauki dan community police nan da PCRC, na dauke shi nace to mu je. Abin da zai baki mamaki shine sai yaran kuma suka sake gaya mana, ai akwai wata mai sai da kaza, akwai mai sai da kaza, akwai mai sai da kaza. Alisabun da muka yi dai an yi ma yara sama da 15 zuwa 20, amma yanzu wanda muka samu muna da guda 7 daga cikin su.
Uwar gidan shugaban karamar hukumar Jos ta Kudu, Madam Patience Dachin Choji, tace tana hada hannu da kungiyoyi dake yaki da cin zarafin mata don dakile matsalar.
Muna jin abun nan, bamu san cewa abun nan kusa da mu bane a nan garin Bukuru. Shi mutumin nan shekaran shi 55, yayi amfani da yara sun fi kusan 20. Haka yake ta yi, har akwai a cikin yaran ma wai akwai Dilali wanda tana je ta kawo yaran nan, kuma yaran nan yana samu su irin yara masu tallan nan.
Umama suna da gudunmawa wanda za su bayar, ta yaya kike ganin kaman za a fito da irin waɗannan mutane domin a bayyana su?
To ni in na ji case din na immediately na kiran FIDA, in kira na watch su a wurin za su shiga sai a handling case din. Mu gwamnati muna iyakacin kokarinmu, ya kamata mu ma as iyaye mata da mazan mu yi iyakacin kokarinmu, mu ma a gida in mun yi namu kokarin gwamnati su yi nasu, kin ga za a samu balance.
Sunana Jennifer Rima, shugaban kungiyar matan jarida na Plateau. So mu ba za mu yi bacci akan wannan zance ba, za mu dinga bi mu gan cewa ƴaƴan nan mun kwace musu hakinsu, wanda ya wannan abun a yi mishi horo.
A halin da ake ciki dai, rundunar 'yan sandan yankin Bukur ta kame wanda ake zargin tana tatsar bayanai da ɗaukan matakan hukunci. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A jihar Bauchi kuma gwamnati ce ta kudiri aniyar aiki da 'yan kasuwa da kungiyar direbobi wato NURTW don rage cinkoson gefen titi da ke barazana ga hadadar jama'a. Kazalika hakan zai hada da tsaftar muhalli. Ga rahoton Abdullahi Muhammad daga Bauchi.
Shugaban kwamitin da gwamnatin jihar Bauchi ta kafa ya komodo Tijjani Babagamawa ya yi ƙarin haske kan batun.
Akwai sabon lalle da aka yi idan ka duba yadda ko ina yanzu ya zamanto tashar mota kasuwanninmu sun dawo kan titi. Don haka ne mai girma gwamna ya duba da irin kazanta da abubuwa suke faruwa a cikin gari. Mu zaga mu ga dukkan wuraren da aka yi tashar mota ba bisa ka'ida ba, akan cewa a tashi su koma wuraren da aka ba su. Sannan kuma kasuwanni yadda suka zamanto yanzu ba kasuwa bane kan hanyoyinmu na mota, kamar yanzu ka duba hanyar mu da Lawal ta zamanto gaba ɗaya ma ta zama kasuwa, wanda kuma ya san kowa ya san yadda mai girma gwamna ya yi aiki ya tashi ya jajirce ya gyara wannan. A dukka waɗannan tashoshin mota wanda ake ba bisa ka'ida ba, za ka ga mutane sun fito bakin titi yan jagaliya suna ɗaukan mutane suna soke kaya da trailoli da sauransu, wannan ba daidai ba ne, waɗannan gaba ɗaya za a hana su.
To, a dangane da wannan sabon lalen, sai na tuntuɓi shugabannin ƙungiyoyin biyu. Da farko ga abin da shugaban ƙungiyar gamayyar 'yan kasuwa na jihar Bauchi ke fada kan batun.
To, assalamu alaikum, sunana Alhaji Abdullahi Wai Muhammad, wanda ka sani da Abdullahi Kabir. Mun ji daɗi matuƙa aka yi shi, zai sa za a samu sauƙin cinkoso musamman a ran abawa na kasuwan Central Market. Direbobi tashoshin nan suna parking illegal, suna lodi, suna ana samun dai matsaloli sosai. Ai, kowa ya san doka. Direbobin nan an zauna da su, mu bangaren mu 'yan kasuwa an zauna da mu ba dan komai ba dan a magance wannan cinkoson. Sannan akwai matsala wanda ya addabi al'umma nan cikin garin Bauchi, musamman gefen Central za a gan zuwan faka tireloli da mugun yawa a wannan waje.
Shi ma dai shugaban kungiyar gamayyar direbobi na jihar Bauchi cewa yi wannan tsari ya yi daidai.
Alhaji Ismail Abubakar, State Chairman NURTW Bauchi State. Tashoshin mota sun fi ɗari a cikin garin Bauchi. To, ko ina ya zama tasha, ko ina zama wajen parking. Gwamnati tana so ta yi wani ayyuka na wanda za ta yi wanda mutane za su tabbatar da cewa ana yin aiki, ko kuma in ba ko shigo cikin gari ya tabbatar da cewa shigo cikin city ne a gari. Duk wannan babu a Bauchi. Shi ne mai girma gwamnatin jihar Bauchi ya mana alƙawari ya ce dukka hanyoyin shigowa cikin Bauchi ko ta ina, in Allah ya so ya yarda zai ba mu tashoshi, kuma wannan abu ya yi nisa. An je daga hanyar Gombe an samu tasha, daga hanyar Jos an samu tasha, daga hanyar Das an samu tasha, daga hanyar Kano an samu tasha. To, a yanzu gwamnati ta ba mu temporary wajeje wanda za mu fara aiki da shi, mu bar bakin titi kwata-kwata yadda muke. Saboda haka, tunda Allah ya sa gwamnati ta ba mu wajen zama temporary kafin ta gama gina wa'innan modern motor parks inda ta ce za ta yi mana. To, in Allah ya so ya da mu, kuma za mu ɗaukaka kanmu gaba ɗaya mu koma wa'innan wajen da aka ba mu.
Abdulwahab Muhammad, muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja. A jamhuriyar Nijar, gwamnati ta bayyana shirin gyara muhimmiyar hanyar nan ta Dogon Dutse zuwa Tsernawa a tsakiyar kasar. Tuni mutane masu motoci ke maraba da wannan shara. Ga rahoton wakilinmu daga birnin Kwarni, Haruna Mamman Bako.
Taron majalisar ministoci na makon jiya ne a jamhuriyar Nijar ya zuwa matuƙa motoci da kira a ƙasar daga yamma zuwa gabas da albishirin kawo musu ƙarshen cin kwakwa sosai daga Dogon Dutse zuwa Tsarnawa da ke cikin gundumar birnin Kwarni. Kasancewar hanyar ta yi mummunan lalacewa. Ibrahim Vandekes shi ne shugaban ƙungiyar haɗin kan masu sufuri na birnin Kwarni.
Kai daga nan zuwa Dogon Dutse yanzu abinda muka ɗauki fasaje awa biyar muka yi tahiya kawai awa biyar, babu inda za karkata ka ta yi motar ka, in ka ta yi ka komo babu za a sai ka kai ta garaji dole ba da Allah ba ka yi revision kin ka gyara. Kenan kaga mu kun nan duri mahi yawan kina faɗa maki wayan ga da muke, babu inda muke da sauƙin hayya da muka ce ga ta mun ka tashi sai mu tahi lahiya mu komo lahiya mu bisa ga hayya da suna hayya. Daga nan nace ma sai mun kai Tsarnawa.
Haka su ma bangaren kungiyoyin direbobin masu yin jigila ana cewa wannan labarin yana kasancewa alasan barka.
Sunana dai Umar Zakari, jagoran direbobi na sufuri na nan Kwarni. Hanya ita ce a wani abu. Sanzu mu kaga motocin mu ba kanana, saboda rashin hanya ba su ma zuwa, ko yayawa ba su zuwa. Bakin mu dai nan mu taitawa galmi gidan Iddar shi ma magana a mace tunda kana gani yanzu ba duk mota da ta tayi in ta taima wata in ta tayi ta dawo da abin ta samu sai a zo garaji na ka zuwa inda ta kakkari a su dai dan motsira block wanda ya wace a sake nan dai kaga dai wahala dai ta aka tayi. Masu mata ya dizinab ke ma dan su jala ba su ba wahala. Tunda rami wani rami in ka hada nan za a iske ka jawuka
durobobin manyan motoci masu da kwankaya wannan sanarwar ta gyaran daya hanyar kwalta da ta ratsa janguriyar Niger daga gabasci zuwa yammacin kasar ana cewa godiya ta tabbata ga Allah
amurtuna muna murna saboda muna ganin wahala kwarai biske da hanyar nan da ba ta da kyau amma kun ta yadda zaka iya awa biyu daga dogon dutse su kawo ka kwanni sai ka yi awa biyar awa shida baka zo ba kana ga hanya kana ganin kallewan ga abun nan ga lam ka kalle nan lam nan ga resor tahiya ba ta da abshi ko kadan mai amma ya ku hanya kai tsaye sai ga mutun ya zo mu muna murna kwarai wallahi rashin kyan hanya ya dame mu yanzu da an ga wanga muna jin dadi
sai dai fa gyaran hanyar da ta yi mummunan lalacewa daga birnin kwanni zuwa dogon dutse mai tsawon kilomita sama da 150 na zuwa ne a daidai lokacin da hanyar tsarnawa zuwa tawa da ma birnin kwanni zuwa illela local government ta tarayyar Najeriya akan iyaka suka yi mummunan lalacewa aikin wannan hanyar da ta tashi daga dogon dutse zuwa tsarnawa zai dauki tsawon watanni 31 yayin da za a kashe sama da biliyon guda na sefa kamar yanda taron majalisar ministocin yayi bayani Haruna Mamman bako na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger
kana shafin muryar Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Hassan Maina kaina da shirinmu na gaba
masu sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau zamu maida hankali ne idan ganye da rasuwar marigayi tsohon gwamnatin mulkin soji a jihohin Kano da Benue kanar Aminu Isa Kwantagora wanda Allah ya rasuwa a farkon wannan mako a nan Abuja
ban san in amfani da kalmomin da jiradan jima ya amfani da shi a jalungu aka haushi cha to amma dole dai sai mun tashi mun kare kanmu
muryar marigayi tsohon gwamnatin mulkin soji a jihohin Kano da Benue kenan wanda Allah ya rasuwa a farkon wannan mako a nan Abuja an haifi kanar Aminu Isa Kwantagora a yankin karamar hukumar Kwantagora a jihar Niger a ranar 20 ga watan Afrilun shekarar 1956 wato yana da kimanin shekaru 65 kenan marigayi kanar Aminu Isa Kwantagora sojin artillery ne masu ba da tsaro a sararin samaniya wato air defense artillery ya rike komanda a battalion soji daban-daban kafin nada shi gwamnatin mulkin soji a jihar Benue a shekarar 1996 a zamanin gwamnatin marigayi General Sani Abacha a bayan rasuwar General Abacha General Abdulsalami Abubakar ya sake nada shi gwamnatin mulkin soji na jihar Kano a watan Satumban 1998 kanar Kwantagora dai mabucin muryar Amurka ne ta yadda yake mana sharhi kan sha'anin tsaro akai-akai ga ma amsar da ya taɓa bani lokacin da na mai tambaya akan taɓarɓarewar tsaro a Najeriya.
Har yanzu dai tsaro naka da nawa yana hannunmu ne. Hukuma za ta zo ne ta taimaka. Ban san in amfani da kalmomin da jiradan jima ya amfani da shi a jalungu aka haushi cha. To amma dole dai sai mun tashi mun kare kanmu. Duk wanda ya taso zai shiga garinku a tsaye da shi. In kun san inda yake ku bi shi. Kahun ku kira hukuma.
Wannan ba za ce ya saba da dokokin kasa ba?
To don Allah da Allah kun kula kwanta ka kare kofanka. To shi ne din. Mun cika sakaci ne. Su da suka taso kauyukansu suka zo kauyenku suka kona muku kauye suka kashe mata suka kashe yara. Lahime kuka yi musu.
Da yake jihohin Katsina da Niger kusan lokaci guda suka fara fuskantar mummunan kalubalen tsaro. A wancan lokaci na yi wata doguwar hira da marigayi kanar Kwantagora gaba wani bangare na tattaunawar tamu.
Ba jihar Katsina kawai ba. In ka lura jihar Niger ma na nan a yanzu kamar za mu ce local government guda biyar da ha na rabi hannunsu ne. Inda suna cin karansu ba babbaka suna muya. Suna shururu, suna rafi, suna mariga da cikin mashegu. To kaga yanzu suna bi ne suna kwashe shanun mutane. Sannan suna garkuwa da jama'a kuma suna saka abinci.
Kai a matsayinka na jami'in tsaro kaga musu irin matakan da gwamnati ke cewa tana dauka?
To, inda ya dauki matakai kaga kamar shekaran jiya kauyen mu can aka suka shigo cikin wani gari da ake kira Shadadi, suka halbi mutane takwas. Mutum biyu suka mutu a nan take, ɗaya wata mata ta rasu a asibiti jiya, yanzu gunkin biyar na nan a asibiti. To don mai saniya a wadatar an kwashe, ana ɗaukar matakan tsaro wani ya faru shekaran jiya, ce an hange su a cikin dajin birnin Gwari da can na Alawa. Sun tara bisa shi shanu sun fi 10,000. Kai lissafi mutane nawa ce na haka ce a tas.
Kai tsohon jami'in tsaro ne, kamar misali a takamaimai wani irin mataki ne kake ganin idan an dauka za a yi wa tukar hanci?
A yanzu dai kam dole ne a kakkaɓe su da wannan dajin.
Kenan a iya cewar kamar kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu?
In dambu ya yi yawa baya jin mai.
Ranka da yan ba saman da yawa ba ko?
To abubuwan ne suna da yawa, amma tunda an ba sojojin sama da na ƙasa su ɗauki matakai, to shi muke jira.
Kanar Aminu Isa Kwantagora, wanda ya taɓa buga min waya inda yake bayyana min cewar shi ma 'yan bindiga daɗi sun kai hari gonarsa, kuma sun yi awon gaba da shanayensa a jihar Naija. A wancan lokaci ya shaida min cewa wannan barna ba 'yan bindiga ne kaɗai ba, amma yana da yakinin cewar akwai hannun 'yan Boko Haram a ciki.
Akwai hangen cewa wani bangare na Boko Haram da Islamic State sun shigo wannan yankin, sun shigo wannan dajin, dajin Alawa da dajin Kamuku Gemriza da wancan na cikin Zamfara sun yi zango-zango. To kaga yanzu za mu iya cewa hagenmu shanun nan yawanci a sayan ne a samu kudin sayan kayan yaƙi da kuma biyan mayaga.
Kanar Aminu Isa Kwantagora shi ne gwamnan mulkin soji na ƙarshe a jihar Kano, wanda ya miƙa wa injiniya Dr. Rabiu Musa Kwankwaso mulki a shekarar 1999. Kuma na tambayi Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ko zai mana ƙarin bayani dangane da yadda ya amshi mulki daga hannun marigayin a wancan lokaci.
Muna addu'a Allah ya ji ƙan Kanar Aminu Isa Kwantagora, wanda shi ne gwamna na Kano na soja, wanda 1999 ya yi hadin oba mulkin jihar Kano zuwa ga ni a wannan lokaci. Bisa ga dukkanin abubuwan da muka gada a hannunsa, babu wani abu wanda yake na damuwa, illa iyaka ya yi aikinsa bisa ga amana, kuma ya yi dukkanin abin da zai yi ya kafa fadisho na ci gaban jihar Kano wanda muka dora a kai.
Idan muka duba yanda gwamnoni musamman a wannan lokacin na siyasa, zaka ga idan mutum ya ga mulki ya miƙa mulki a gwamna mai shigowa sai a yi ta zarge-zarge. Kamar kai lokacin da ya miƙa maka mulkin jihar Kano a irin bisa takardun hannun oba da ya maka, menene wanda kake ganin misali kamar ko an dan samu ci gaba ko kuskure a cikin sha'anin mulkinsa?
A gaskiya babu wani abu da zan tuna wanda yake za a ce a'a ga shi ne kansa ne.
Kamar misali wani irin ci gaba ne kai a matsayinka na tsohon gwamnan jihar Kano za ka iya cewa Kanar Aminu Isa Kwantagora ya yi ma jihar ku ta Kano din?
To gaskiya kamar yadda na ce, lokaci ne ya zo a kurace, kuma ya tarar da matsaloli da yawa.
Ranar da ya miƙa maka mulki, za ka iya tuna wani maganan da ya gaya maka ko kuma kai ka gaya masa?
A gaskiya ba zan iya tuna wata magana da ta wuce abin da yake ya shafi handi oba ba.
Bayan da ya kammala gwamnansa a jihar Kano, kun ci gaba da hulɗa da shi ne ko kuna waya da shi ko zumunci ko wani abu bayan da baya gwamna a Kano?
Kwarai da gaske.
Da me za ka tuna marigayi Kanar Aminu Isa Kwantagora?
Na san mutum ne wanda yake mai daraja, wannan daraja da yake da ita da sanin ya kamata da mu'amala mai kyau ya sa ya samu daraja kwarai da gaske.
To ko me muku santan marigayin ke cewa a kansa? Tsohon sakataren gwamnatin jihar Kebbi, Mejo Rabiu Garba Kamba mai ritaya, shi ne dogarin Kwantagora wato ADC lokacin da yake mulki a jihohin Kano da Benuwaye.
Kanar Aminu Isa Kwantagora ainihin mai gidana ne a gidan soja. Kanar Aminu Isa Kwantagora mutum ne mai sauƙin kai, mana na san shi gidan soja, na san shi tun ne mai ainihin kishin addinin shi, yana kusa da iyalin shi sosai.
Misali lokacin da yake gidan soja, ranka da shi a wani bangare yake?
Da ni da shi duka muna artillery ne, a cikin artillery kuma muna air defense artillery. To kuma tun yana ainihin Lieutenant Captain Jarika Dewa, wanda ya zamanto ya abu na ADC na General Rory Dewa. ne mun haɗu da shi matsayin shi na commanding officer nawa yana CO nawa a Air Defense Artillery Regiment da ke a Kure.
Tuni dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya miƙa saƙon ta'aziyarsa ga iyalan marigayin da kuma gwamnatin jihar Naija, inda ya ce Kanar Aminu Isa Kwantagora ya bautawa Najeriya a matakai daban-daban, inda ya inganta rayuwar al'umma a sassa daban-daban na ƙasar nan. Ita ma gwamnatin jihar Benue ta keɓe ranar Talata 12 ga wannan wata a matsayin ranar hutu, inda gwamnan jihar Mr. Samuel Otom ya buƙaci a sassauto da tutocin Najeriya ya zuwa ƙasa-ƙasa a matsayin karramawa ga marigayi Kanar Kwantagora, wanda ya ce Kanar Kwantagora ya taka rawa sosai wurin gina sabuwar jihar Benue. Ya ce irin dimbin gudumawa da Kanar Kwantagora ya bayar lokacin da yake gwamnan mulkin soji a jihar ba zai misaltu ba. A saboda haka suna miƙa saƙon ta'aziyya ga gwamnati da al'ummar jihar Neja, wanda ya ce wannan rashi ya musu zafi ainun. Fatan Allah jikan marigayi Kanar Aminu Isa Kwantagora. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, faji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Mainaka yake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Yanzu lokaci yayi na shirin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
A cewar Majalisar Dinkin Duniya, halin matsi da jama'a ke ciki a ƙasar Yemen shi yafi muni a duk fadin duniya. Dama Yemen talauciyar ƙasa ce tun kamun wannan rikicin da aka fara a 2015, amma wannan fadan da ake yi tsakanin 'yan ƙabilar Hutsi da ke samun goyon bayan Iran a gefe guda, da kuma dakarun gwamnati da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita a ɓangare ɗaya, ya ƙara jefa ƙasar cikin ruɗani. Kamar yadda sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce a wata sanarwa, goyon bayan da Iran ke baiwa 'yan ƙabilar Hutsi ya ƙara ruruta wutar rikicin Yemen, hakan kuma ya ƙara jefa ƙasar cikin halin rashin kwanciyar hankali. Wannan goyon bayan da 'yan Hutsi ke samu da dakarun juyin juya halin ƙasar Iran na Quds IRGCQF a takaice suke jagorantarsa, kuma su ne dakarun da gwamnatin Iran ke amfani da su na goyon bayan ƙungiyoyin ta'addanci da mayakan sunkuru. A ranar 8 ga watan Disamba, Amurka ta ayyana Hussein Irlu, ma'aikacin IRGC, wanda kwanan nan Iran ta tura shi sana a matsayin wakilinta ga 'yan tawayen Hutsi. Kamar yadda Baitul Malin Amurka ya faɗa a wata takardar bayani, Iran ce kaɗai ƙasa da a hukumance ta yadda har ta aika da wakili ga 'yan ta'addan Hutsi shekaru da dama. Irlu ya goyi bayan yunkurin IRGC na basu horazwa da manyan makamai. Irlu ya kasance mai ma'amala da tsohon kwamandan dakarun na IRGC Qasim Soleimani, kuma ya baiwa 'yan kungiyar Hezbollah a Iran horazwa. Sakatare Pompeo ya ce aika Irlu zuwa Yemen ya tabbatar da cewa rundunar IRGC tana ƙara ba da goyon bayanta ga Hutsi da kuma samar da yanayi mawuyaci don sulhu a matakin ƙasa da ƙasa. Ya ce Amurka za ta ci gaba da ba da goyon baya akan tsagaita wuta da kuma sassauci a siyasance. Kana a ranar 8 ga watan Disamba, Amurka ta ayyana jami'ar ƙasa da ƙasa ta Al-Mustafa da ke Iran a matsayin cibiyar horas da rundunar IRGC da kuma sauran sassanta na ƙasa da ƙasa. Yusuf Ali Mufaj, wani ɗan ƙasar Pakistan mai alaƙa da rundunar IRGC, na daga cikin waɗanda suka shirya harin da aka shirya kaiwa a gabas ta tsakiya da Amurka an ɗau mataki a kansa shi ma. Rundunar IRGC na ɗaukar duk wata dama da ta samu wajen ci gaba da ayyukanta na ta'addanci, wanda suka haɗa da tada hatsaniya a yankin gabas ta tsakiya da kuma sa matasa yaƙi da sunan neman 'yancin ƙasar Iran. A cewar sakatare Pompeo, Amurka za ta ci gaba da ɗaukar matakai da suka dace don tona musu asiri da kuma taka musu birki. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka. Ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na jagoranci shirin, ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.